الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد godiya ta kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na sunna ta farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka'annaka taraha wallafar babban malami na musulunci Ash-Shaykhul Imamul Muhaddith Al-Hafiz Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun tattauna kan abin da ya shafi mas'alar du'aul istiftah wato addu'o'i waɗanda suka zo su daga bakin farin jakada sallallahu alaihi wa sallam wanda bawan Allah musulmi zai yi bayan ya yi takbiratul ihram kafin ya shiga sallah, kafin ya fara karatun sallah ta farilla, ko kuma du'aul istiftah wanda bawan Allah musulmi zai yi a cikin qiyamul layl, wanda a baban da ya gabata mun tattauna akan wato waɗannan du'a'ul istiftah ɗin wajen guda 11 ko 12 wanda malam ya kawo mana su guda 12 malam ya kawo, wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga matashiyar magana wanda malam ya yi mata unwani da taken al-qira'atu thumma kana sallallahu alayhi wa sallama yasta'idhu billahi ta'ala فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وكان أحيانا يزيد فيه فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها a yin karatu a cikin sallah bayan mutun yayi takbiratul ihram yayi du'aul istiftah daya daga cikin addu'o'in da suka tabbata imma subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, to bayan wannan zai fara karatu ko yace thumma kana sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yasta'izu billahi ta'ala yana neman tsari ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala ya kare shi daga sharrin shaydan wanda yake abin jefewa daga rahamal Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan yayi gama du'aul istiftah ba wai karatu yake shiga ba na Fatiha kai tsaye, yana yin isti'aza saboda a kowane lokaci kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadithi ingantacce wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi, hadithin Jabir, manzo Allah ya ce shedan yana halarto wa ɗayanku a kowane lamari shi a kowane sha'ani kake ciki, to shedan yana zo maka, dan haka akwai buƙatar ka nemi tsari Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ka daga sharrin shedan. Shine ma'aiki alaihi salatu wassalam yana neman tsari ga Allah tabaraka wa ta'ala ya kare shi daga sharrin shaydan, fa yaqul ma'aiki alaihi salatu wassalam yana fada yana cewa a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wato ina neman tsari da Allah, Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ni altaji'u wa a'tasim, wato ina fakewa ina neman kariya da ambaton sunan Allah ya kare ni daga sharrin shaydan ar-rajimi shaydan wanda yake abin jefewa daga rahamal Allah subhanahu wa ta'ala. Idan aka ce ar-rajim ala wazani fa'il, dama fa'il yana zauwa da ma'anar maf'ul, ma'ana al-maqrud min rahmatillahi ta'ala, shedan wanda aka kore shi daga rahamar Allah tabaraka wa ta'ala, saboda shedan ba shi ba rahamar Allah subhanahu wa ta'ala, saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da shi wa inna alayka la'anata ila yawmiddin a cikin suratul hijr, wa inna alayka la'anati ila yawmiddin a cikin suratul daud ko suratul sad kamar yanda ake fada. To maiki alayhi salatu wassalam yana neman tsari Allah ya kare shi daga sharrin shedan wanda yake abin jefewa daga rahamar Allah, mina hamzihi daga hauka ta shedan, saboda shedan wato akwai gunjina shi wanda yake tasawa na hauka, idan ya zo shi zai rikita wa mutum sallah. Akwai shedan ana ce da shi khinzab, wanda shi dama irin abin da ya shafi harkar sallah yana zawa ya dagula wa mutum lissafi ita a cikin yana sallah, wa nafkhihi da kuma girman kai na shedan, saboda dama shi shedan girman kanshi shi ne yasa ai Allah tabaraka wa ta'ala din ya nisantar da shi daga rahamar shi. Lokacin da aka umarci mala'ikai da su yi sujada ga annabi Adam alaihi salatu wassalamu, istakbara wato shi sai ya yi girman kai, wato yake ganin shi kafafa, yake ganin cewa ya fi annabi Adam alaihi salatu wassalamu. Wa nafsihi da kuma wato waka ta shedan, kamar yadda wato mutane bil adama suke yin waka, to shi ma shedan yana waka. To amma ana nufin ashirul mazmum, wato waka wanda take abazzargi, wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi bayani akan abin da ya shafi waka, hadithin Abu Huraira wanda yana cikin sahih Bukhari da Muslim, manzo Allah ya ce la an yamtali'a jawfu rajulin qayhan yarihi khairun min an yamtali ashirat, a ce mutum cikin shi ya cika da mugunya yana gani, mugunya tana zuba daga cikin shi, ba komai a cikin shi mugunya ce, ya fi alkhairi sama da a ce cikin shi ya cika da waka, a ce mawaki ne. Wannan ba ana nufin waka ba, wannan wanda fa mutanen nan suke yin ta, irin wanda su a wilo, su a rafa da su wasan kwaikwayo dinnan da suke, ba irin ta ake magana ba. Wannan dama ba ma sabani kan malamai cewa haramu ce yin ta. Wannan ana ce da shi al'ada ce da ita al'akani. Waka irin anashid da ake yi, wannan su ne ake magana a kansu, amma waka irin wannan wanda dai a yanzu ake sawa a wajen sabga, a yi ta cashewa maza da mata, yara da manya, wannan ba sabani na malamai akan haramcinta, saboda ana ce da ita al-jina'u wannan ake ce mata. Kuma akwai maganganu na malamai akan ta wanda sun yi nasu akan haramcinta, irin ayoyin da suke magana akan wa minan nasi man yashtari lahawal hadithi liyudilla an sabila bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa, ga hadithin Abu Umama wanda wato ɗaya daga cikin malaman sunan ya fitar da shi, ma Abu Dawuda ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Ibn Majah, wato ina kyauta da Abu Dawuda ne ya fitar da shi, wanda yake magana akan cewa wannan ayar ta sauka ne akan abin da ya shafi zabiyoyi masu waka, su ake magana. Ga kuma hadithin Ka'ab ibn Malik da kuma hadithin wato Muawiya dan Abi Sufyan, cikin abubuwa guda tara wanda manzo Allah ya hana akwai waka, to wannan waka ita ce ta mutu al-ginawu. Amma ashir shine irin yabo da mutum zai ya dan rubuce-rubuce ya zo shi ya dan rera kayan shi, wannan in ya zamanto a ciki akwai huce gona da iri bai halitta ba, in ya zamanto kuma daidai ce irin ta su Hassan ibn Thabit, Allah ta'ala ya kare da shi, to wannan babu laifi. Irin wanda Hassan ibn Thabit yake yi maki alayhi salatu wassalamu, hajauta Muhammadan fa ajabtu anhu wa inda Allahi fi dhaka aljaza'u, hajauta Muhammadan barran taqiyan rasulullahi shimatuhu alwafa'u fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi Muhammadin minkum yuqa'u, sakiltu bunayyati in lam tarawha tusirun naqa fi kanafayki da'u. Wato kamar da al-Imam Muslim ya kawo wajen abiyaci 13 ne ya kawo na Hassan ibn Thabit wanda yayi wa ma'aiki alayhi salatu wassalam wajen baiwa ma'aiki kariya. To nafas ita ce waka ta shi shedan. To ma'aiki alayhi salatu wassalam yana neman tsari Allah ya kare shi daga waɗannan abubuwan guda uku, hauka ta shedan da girman kai nashi da waka ta shi, saboda wannan sharhi din na abin da ya shafi waɗannan kalimata hamz da nafakh da ham da nafas din ya tabbata cikin wato musnad na al-Imam Ahmad hadithin Abdullah dan Mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi wannan hadithi Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadithin Abu Sa'id al-Khudri wa kana ahyanan yazilu fihi ma'iki sallallahu alaihi wa sallam a waɗansu lokutan ya kasance yana yin ƙari a cikin isti'aza din yana cewa a'udhu billahi as-sami'il alimi minash shaytanir rajim wato yana ƙara a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaytanir rajim wato in ma dai mutun ya doki a'udhu billahi minash shaytanir rajim kamar yanda yake cikin suratul nahl wa idza qara'ta al-qur'ana fasta'idh billahi minash shaytanir rajim idza ma aradta ad-dahra taqra'u fasta'idh jaharan minash shaytani billahi musjala kamar yanda al-Imam Shatibi ya faɗa ko kuma mutun ya doki cikin suratul a'raf da kuma cikin suratu fussilat wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazmun fasta'idh billahi innahu sami'un alim cikin wata sura ce wannan na innahu sami'un alim cikin suratul a'raf innahu huwa sami'ul alim cikin suratu fussilat wato za ka cewa akwai ziyara ta as-sami'ul alim kenan to sai mutum ya ce a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaytanir rajim wanda wannan kowace ta tabbata ita ma wannan riwaya ce ta Abu Dawud hadithin Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya kare yadda da shi wanda ma yake alaihi salatu wassalamu a qiyamul layli yana karanta yana yin isti'adhan nan a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaytanir rajim sai kuma ya fara karatu thumma yaqra'u bismillahir rahmanir rahim sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam bayan ya gama karatun isti'adha sai kuma ya karanta bismillahir rahmanir rahim wala yajharu biha wato baya bayyanawa da karatun basmala ba a yin bismillah a bayyana koda sallar da ake yi a sallar magruba ce a raka'a ta farko da ta biyu haka a sallar isha'i ce a raka'a ta farko da ta biyu haka a sallar asubahi ce ba a bayyanawa da bismillah saboda haka Anas bin Malik Allah tabaraka wa ta'ala ya kare yadda da shi ya tabbatar a cikin Bukhari da Muslim yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin a riwaya ta Muslim Anas yace sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman radiyallahu anhum falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahir rahmanir rahim wa fi riwayatin fi awwal qira'atin wala fi akhiriha wato Anas bin Malik yace haqiqa jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ministocin shi guda biyu manyan makusantan shi Abu Bakar da Umar Allah ya kare yadda da su wato sun kasance suna budewa karatun Fatiha suna budewa karatun su na sallah da karatun Fatiha sannan kuma a riwaya ta al-Imam Muslim wanda Muslim kade ta da ita yace nayi sallah tare da ma'aiki nayi sallah a bayan ma'aiki nayi sallah a bayan Abu Bakar nayi sallah a bayan Umar nayi sallah a bayan Uthman Allah ya kare yadda da su gabaki dayan su yace amma ban ji daya daga cikin su ba yana karanta bismillah a bayyana ba da haka yin bismillah ana yin shi ne a boye ba ana yin shi a bayyana ba kamar yanda shine mazhabar Imam Ahlus Sunna wal Jamaa al-Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ta'ala ya jikansa da rahama sabani yanda al-Imam Ash-Shafi'i Allah ta'ala jikansa da rahama ya tafi akai na'am al-qira'atu ayatan ayatan wato sai kuma wajen in mutun zai yi karatu ana so yayi karatu aya aya idan yazo kan aya ya tsaya kada ya sadar da ita da irwata ya dinga karanta aya in yayi aya sai ya tsaya yayi waqafi yayi aya yayi waqafi yayi aya yayi waqafi kamar yanda zamu gani ana thumma yaqra'ul fatihata wa yuqatti'uha ayatan ayatan sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato yana karanta fatiha yana dadda tsata aya aya idan ya karanta aya sai ya taka burki yayin linfashi sannan kuma ya karanta aya ta gaba sannan kuma ya karanta aya ta gaba wannan ita ce siffar karatun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito shi hadisin Ummu Salama ne an tambaye ta dangane da kaifa kanat qira'atun nabiy sallallahu alaihi wasallama qalat kanat qira'atuhu ayatan ayatan wato an tambayina na Ummu Salama iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dangane da karatun ma'aiki kaka siffar karatun ma'aiki take tace karatun ma'aiki ya kasance aya aya yake idan yayi aya yana tsayawa yayi nishi sai kuma ya karanta aya ta gaba baya sadar da aya da wata aya cikin karatu koda suna dauke da ma'ana koda suna da alaka ta fuskar ma'ana baya sadar da ita mun gane da kyau akwai ayoyin da za ka ga cewa ma'anar su ba ta cika ba sai ka hada ta da ta gaba to amma ko ita suka ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu baya sadar da su idan yana karatu yana cewa bismillahir rahmanir rahim thumma yaqif sannan kuma sai ya taka burki ya tsaya yayin fashi thumma yaqul sannan kuma sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif sannan kuma sai ya tsaya yayin linfashi thumma yaqulu sannan kuma sai ya ce arrahmanir rahim thumma yaqif sannan kuma sai ya tsaya bayan ya ce arrahmanir rahim yayin linfashi thumma yaqulu sannan kuma sai ya ce maliki yawmiddin wa hakaza ila akhir sura wato haka hali zuwa karshen sura haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake karatu wa kadhalika kanat qira'atuhu kulluha wato haka qira'al ma'aiki sallallahu alaihi wasallama gabaki dayanta ta kasance haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin karatu yaqifu ala ru'usil ayi wato yana tsayawa akan karshen ayoyi wala yasiluha bima ba'daha baya sadar da ita da ayar da take bayanta baya cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin baya hada ayoyi guda uku ko aya biyu aya ɗaya yake karantawa mun gane da kyau to albani zai magana a kasa insha Allah yawwara wannan shine abin da ya tabbata a sunna mun gane da kyau albani yace wali hadha alhadithi turuqun kathiratun wato hanyoyi masu yawa sun tabbata ga wannan hadithi nan na Ummu Salama wa huwa aslun fi hadha albab wato wannan hadithi na Ummu Salama asali ne a wannan babi na sifal karatun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana yin sa aya daya bayan aya daya daya yake yi musu thumma qala sannan kuma albani yace wa kana jama'atun min al-a'immati as-salifina wal qurra'i al-madina wato jama'a na limammai wadanda suka shude magabata na qurai da kuma mahaddata al-qur'ani wanda suka rasu suka shude sun kasance yastahibbuna al-qad'a 'ala al-ayati suna son mutun ya dinga tsayawa akan ayoyi kada ya dinga sadar da aya da aya da take gabanta wa in ta'allaqa ba'dhuhunna bi ba'd wato koda sashen su sashen ayoyi din yana da alaka da sashen aya koda misali in ka dauki cikin suratul safat zamu ga akwai ayoyin da wajen ma'ana in zaka bada za su bada ma'ana cikakkiya sai sun shiga cikin yarwasu wa innakum latamurruna 'alaihim musbihina wa bil-layl afala ta'qiluna kaga nan musbihina wa bil-layli cikon maganar musbihina ne to amma saboda nan aya ake sai ka ce wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bil-layli afala ta'qilun mun gane da kyau kuma a lokacin da yin gaba kadan zaka tarba gurin da zaka ga cewa shi ma dai nan aya din ta zo ta amma kuma zancen bai cika ba kana shiga fa na bazna hu bil arayi wa huwa saqim wa anbatna alayhi shajaratan min qadin wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun fa amanu famata'nahum ila hin فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون مجانا جو ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون saboda la yaquluna waladallahu shine fa'ili mun gane to amma sai ya zamanto waladallahu aya ce mai cin gashin kanta la yaquluna karshen aya ce wanda take kafin waladallahu ko to anan ma zaka tsaya akan la yaqulun to wadansu daga cikin qurra'u suna ganin cewa in ka tashi saboda kai waqafi akan aya din sai ka ce kuma la yaquluna waladallahu gane in kana sauraron husari karatun shi na riwayan warshi ina ga haka yayi a wannan gurin saboda aya ce ta tsaya anan aya ce cikakkiya to amma kuma ma'ana ta tana da alaka da ayar da take gaba to sai ya kamo daga da yaquluna waladallahu innahum lakadibun mun gane da kyau yawwa ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallahu wa innahum lakadibun mun gane da kyau to wannan shine abin da malamai suka tafi akai amma za mu ga cewa yanzu wani masallacin za a ga ana karanta Fatiha da lumfashi daya wani lokacin za a ga da lumfashi biyu ake karantawa musamman a tarawihi saboda gaugawar mu ba a so kaje bayan limamin da yake mai karanta aya daya bayan daya ya ja da sauransu to amma yin hakan din gaskiya ita ce shari'a ta ma'aiki alaihi salatu wassalam qultu albani yace ni kuma nace wa hadhihi sunnatun a'rada anaha jumhurul qurra'i fi hadhihi al-azman fadlan an ghayrihi ace wannan karatu na aya daya ka tsaya kai linfashi sannan ka karanta aya ta gaba ka tsaya kai linfashi ce wannan sunna ce wanda kunzumi na masu karatun alqurani na qurra'ul qur'an makaranta alqurani mahaddata sunna ce wanda sun kauda kai da gare ta ballantana ma kuma kai magana akan awam ga magari mahaddata qurani din masu alqurani wanda ake ce musu ahlul lahi wa khassatuhu a yanzu a zamanin nan da muke ciki da ga su din kuma suke mannewa ayoyin juna da juna kaje ana karatu din ba kusan wani burgewa ce ka zo ka fara karatu ka karanta aya 5 6 da linfashi daya mun gane za ka musamman kana sallah a bayan wadansu daga cikin limanai wanda Allah ta'ala ya musu arzikin tsawon linfashi azan wannan shi ma baiwa ce cikin irin makarantar nan na Masar za ka cewa akwai wanda zai iya karanta maka aya 5 6 idan kana sauraron Abdul Basit za ka yana da irin wannan dogon linfashi din nan sai ya karanta aya 3 4 5 ya ma tafi irin suratul waqi'a ce sai ya karanta kusan aya 10 mun gane da kyau to wannan sunna ce albani yace wanda da yawa daga cikin qurra'u sun kauce mata sun daina yin aiki da ita to kuma ballantana kuma wadanda ba qurra'u bane kaga min babu aula a ce sun karkace mata kuma yanzu zamu ga cewa shi yasa idan mutun ya zama kudwa kai kokari dan abin da zaka yi zaman to ya dace da karantarwa ta ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda hakan din shi zai baiwa damar wanda suke sallah a bayan ka su gano ga karantarwar ma'aiki yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tabbatar da al'umma mun gane da kyau ku na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi
ta ake bayan ana bayan
na'am wannan tana yawa wannan tana magana akan abin da ya shafi karatun shi a zaune nan in zai fara karatu zai karantar da mutane ba a cikin sallah ba sifar yanda yake karatu tana magana akan sifar yanda yake karatu ne kenan aka ce sifar yanda yake karatu sawan a wajen sallah ko a cikin sallah to tana magana akan a wajen sallah in zai karantar da mutane bismillah saboda bismillah ba'dun min al-qurra'i ya'udunaha ayatan min al-fatiha wa ba'dun la ya'udunaha wadansu daga cikin malaman daga cikin qurra'u suna lissafa cewa basmala aya ce daga cikin ayoyi na fatiha wadansu kuma ba sa ganin cewa aya ce daga cikin ayoyi na fatiha in muka roka jumhurul qurra' suna ganin aya ce daga cikin ayoyi na fatiha in ka roka malaman kufa Hamza, Kisa'i, Asim suna ganin cewa aya ce cikin ayoyi na Fatiha shi yasa siratal ladina zuwa karshen sura aya ce guda daya haka yin muka roka guda uku kenan nan ko in muka roka Abdullah ibn Katsir al-Makki shi ma yana ganin cewa basmala aya ce daga cikin ayoyi na Fatiha to sai mu roka kuma Nafi al-Madani da Abdullah ibn Amir al-Shami da Abu Amr ibn al-Ala al-Basri su kuma ba sa ganin aya ce daga cikin ayoyi na Fatiha to wajen qurra'u kenan su ma sun yi sabani wa basmala baina surataini bi sunnatin rijalun na mauhadiriyatan wa tahammala kamar yanda su Ishaq bi ya fada to zamu ga kuma cikin malamai al-a'immatul arba zamu ga Imam Shafi'i shi ya tafi akan cewa basmala tunda aya ce daga cikin ayoyi na Fatiha dole mai karatu na sallah in raka'a da ake bayyana karatun Fatiha ne sai ya karanta basmala a bayyane saboda juz'un min ajza'il Fatiha aya ce daga cikin ayoyi na Fatiha to amma zamu ga su kuma al-a'immatu as-salasa Abu Hanifa al-Imam Malik al-Imam Ahmad sun suna ganin cewa laysat ayatan min al-Fatiha bal inna ma hiya juz'un min al-ayati fi suratin nam wajen fadar Allah ta'ala da yace innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim mun gane da kyau wannan shine sabanin da aka samu ba bangaren al-qurra'u da kuma bangaren al-a'imma na'am rukuniyatul fatihati wa fadailuha sai kuma kasancewar fatiha ginshiki ce daga cikin ginshikai na sallah rukuni ce daga cikin rukunai na sallah da kuma fadail na fatiha karatun fatiha fatiha tana da kai fadail nata saboda fatiha sura ce guda daya wanda ba wata sura wanda take da kai girmanta a cikin alqur'ani haka ma yake alaihi salatu wassalam ya fada ga Abu Sa'id al-Mu'alla kamar yanda yake cikin Sahih al-Bukhari yace ala u'allimuka a'zama surati fil Qur'an shin kana so in sanar da kai surar da tafi kowace sura girma a cikin alqur'ani qultu bala ya rasulullah yace kurai ku ya mai cikin Allah azala yana cikin masallaci ne dama to zai fita sai yace ya rasulullah alam taqul law allimannaka suratan hiya a'zama surati fil Qur'an qala hiya alhamdulillahi rabbil alamin iya sab'u al-mathani wal qur'anu al-azim alladhi utitu kuma zamu karanta hadisin Abu Huraira insha Allah ta'ala a karshen babin zamu karanta shi wanda yake magana akan wato karatun Fatiha a cikin at-Taura da Injila da Zabura da kuma al-Qur'ani ba surar da take ta girma da daraja a wajen Allah wa kana yu'azzimu min sha'ni hadhihi as-sura Maiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana girmama lamarin wannan sura ta Fatiha fa kana yaqul maiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana fada a cikin hadisi ingatacce Allah ce la salata liman la yaqra'u fiha bi fatihatil kitab wato babu sallah wanda take ingatacciya ga dukkan mutumin da baya karanta fatihatul kitabi a cikin sallah shi fa sa'idan da kuma sama da fatihatul kitab wato wannan zamu ga cewa hadisi ne na Ubada ibn Samit wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim wato sun hada akan fitar da shi dan Allah sallallahu alaihi wasallama ce la salata liman lam yaqra'a bi fatihatil kitab ya tabbata a cikin sahihu Muslim hadisin Abu Huraira dan Allah sallallahu alaihi wasallama ce la salata illa bi qira'ati ba sallah wanda take ingatacciya face sai an yi karatu to sai zaman to cikin muttafaq hadisin Abu Huraira ce fa ma asma'na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama asma'nakum dukkan abinda ma'aike alaihi salatu wassalam ya jiyar da mu shi na karatu mu ma za mu jiyar da ku shi yana ga yawa dalibansa yace wa ma akhfa anna akhfayna ankum wato inda ma'aike alaihi salatu wassalam ya boye bai bayyana mana ba mu ma za mu koye shi ba za mu bayyana shi ba saboda yin koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace wa illam tazid ala ummil qur'ani ajza'at wa in zirta fa huwa khair ta idan baka kara akan karatun Fatiha ba ya isu amma idan ka kara dan haka dan shi ya fara khairi wa fi lafzin a cikin wani lafazi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tujzi'u salatun la yaqra'u ar-rajulu fiha bi fatihatil kitabi wato sallar da aka yi ta me ita bai karanta fatihatul kitabi a cikin wannan sallah ba ba ta isuwa ba sallah ba ce wanda take karbabbiya saboda an rasa rukuni daga cikin rukunai nata to kuma anan mas'ala za ta zo ta shin qira'atul fatiha rukunun fi jami'i rak'ati salati fi kulli rak'atin min rak'ati salati aw rukunun fi julli rak'ati salati mun gane da kyau shin karatun fatiha rukuni ne a kowace raka'a daga cikin raka'o'i na sallah sai mutum ya karanta idan ya manta shi a su a karatun raka'a daya bai karanta Fatiha ba ya bar rukuni wanda rukunin ne yana bayarwa zuwa ga lalacewar wannan raka'a din ko kuma a'a rukuni ne a cikin yawancin adadin raka'o'i na sallah ba a dukkan su ba mun gane samaratul khilaf tana bayyana idan sallar magruba ne misali idan mutum ya karanta Fatiha a raka'o'i guda biyu a raka'a ta karshe sai manta bai karanta Fatiha ba malaman da suka tafi akan cewa rukuni ce a cikin kowace raka'a sai mutum ya karanta ta mun gane to wannan raka'a din ta uku da ya manta bai karanta Fatiha ba sujada qabli ba za ta jara ta ba saboda ba a yin sujada qabli sai in an bar sunna ne ake sujada qabli in aka bar rukuni ba a yin sujada qabli mun gane yanzu wannan raka'a din inda ya hal fata mahallu tadaruki hatu zai ilga'i da ita ne mun gane cewa wannan kuma a karatun mu na akhdari mun dan yalwata akan shi lokacin da fata mahallu tadaruki shine hal ya dago daga ruku'u in hal ya dago daga ruku'u yanzu to sai ya sake karatun Fatiha sai kuma ya ruku'u in ya je shi kuma bayan ya sallame sai ya sujada ba'adi saboda wannan ziyada din da yi mun gane to idan muka dauki ra'ayi na malamai na biyu wanda cewa rukuni ce a cikin jullu raka'ati salati ba fi kullin raka'ati ba a yawancin raka'o'i na sallah ba wai a dukkan raka'o'in ba raka'o'i guda hudu idan kai Fatiha a raka'a uku to yanzu kai kowace rukuni ce a raka'a ta hudu dan baka yi ba wannan ka bar sunna ne ba rukuni bace mun gane kyau to shi kuma zaka yi sujada qabli mun gane wannan al-Imam Abdurrahman a cikin littafin Irshadus Salik ya fadada akai yayi magana akan cewa shi rukuni ce cikin kowace raka'a ko kuma a rukuni ce a cikin jullu a raka'ati salah mun gane da kyau akwai sabani mai karfi na malamai akan wannan mas'ala din zamu ga cewa wadansu suna ganin cewa in dai kai a raka'a uku a sallah mai raka'a hudu a raka'a uku kai karatun Fatiha daya ce kamar ta wannan zaka yi sujada qabli wadanda suke ganin cewa kuma in dai rukuni ce a kowace raka'a saboda mazala ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ma'ana liman lam yaqra fi salatihi bai karanta a cikin sallah sa ba ka to kam ga baki dai bai karanta Fatiha ba amma in ka karanta a cikin yawancin raka'o'in ka karanta a raka'a uku a raka'a biyu sallah mai raka'a hudu kaga yanzu na ka karanta a cikin yawanci kenan sai ya zama to kai karatu na Fatiha sau biyu ko sau uku kenan ba za a ce ba kai karatu ba mun gane da kyau na'am wataratan ya kul a waɗansu lokutan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa man salla salatan dukkan wanda ya yi sallar da lam ya ƙara a fiye habi fatihatul kitab bai karanta fatihatul kitab ba a cikin sallar shi fahiyya khidajun wato wannan sallah ce wanda take bari fahiyya khidajun sallah ce wanda take tawayayya fahiyya khidajun sallah ce bari ghairu tamami ba cikakkiya ba idan aka ce khidaj ita ce sallah wanda take naqisa tawayayya wanda take bari bata cika ba bata kai ba yanda ya kamata wannan hadisi ne na Abu Huraira wanda al-Imam Muslim ya kawo shi cikin Sahihu Muslim Abu Huraira saboda shi yana da kai fahimtar cewa ko a bayan limami kake to sai ka karanta Fatiha a koyi mun gane kyau shi yasa daliban sa lokacin da ya karantar da su wannan hadisi yace man salla salatan lam yaqra fiha bi hadhihi al-kitabi fahiya khidajun ghayru tamamin faqila ya Abu Huraira inna nakunu wara al-imami qala iqra biha walaw fi nafsik mun gane kyau suka ce ya Abu Huraira wani lokacin muna salla a bayan limami yace ka karanta ta ko a ranka ne ko a boye ne ka karanta ta shi yasa zamu ga cewa wadansu masallatan bayan limami ya gama gailul maghdubi alaihim waladdallin da yana yin shuru gwalgwadon yanda mutum zai karanta Fatiha da gaugawa insha Allah za mu yi magana a gaba wanda wannan bai tabbata ba mun gane abin da yake ya tabbata shine in kana sallah a bayan limami a gurin da limami yake bayyana karatun limami shine naka zaka tsaya kai saurare ne kamar yanda hadithin Hibban ibn Abdullah ar-Rakashi wanda yana cikin Sahih Muslim ya tabbatar Abu Musa al-Ash'ari ce mazala ce wa za qara fa ansit wato lokacin da limami yake karatu ku shiru za ku yi ba za ku yi karatu ba ku mun gane kuma za mu gani nasakhul qira'ati khalfal imami a gaba insha Allah ta'ala wa yaqul ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana fada yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka alkhairansa sun yawaita wa ta'ala ya daukaka ya fada a cikin hadisi kudusi hadisin shi ma dai na Abu Huraira ne saboda amanna suke da juna saboda Abu Huraira lokacin da ya kawo wancan to da daliban na suka tambaye shi yace to gashi ka karanta ta ko a boye ne saboda naji manzo Allah kuma yana cewa Allah ta'ala ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfai Allah ta'ala ce na raba karatun Fatiha akan kaina da bawa gida biyu as-sala ana nufin karatun Fatiha mun ga da kyau ba wai sallar gabaki da yanta ba saboda dama kamar yanda muka sani yawanci wadansu lokutan ana ambatan wani kullu ana dawwa da juz'i ana nufin al-kull mun ga da kyau min babi tasmiyatul juz'i bismil kulli to kuma lokacin min babi tasmiyatul kulli bismil juz'i mun ga da kyau saboda yanzu muka dauki surar alquran surori na alqurani wani yanki ne na surar ake dibawa sai a mai suna irin suratul baqara kaga ai ba dukkan surar bane aka yi bayanin baqara a ciki iya wani kaso ne wata kissa ce wanda aka tattauna a cikin ta kafin ta an tattauna akan kissar annabi Musa an tattauna akan kissar annabi Adam amma kuma sai Allah ta'ala wato ya ambace ta da suratul baqara akan harshen manzon shi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahih al-bukhari da sahih muslim mun ga da kyau haka yayin muka dauka suratu ali imran kaga ba wai fami din malam imran bane kada aka tattauna a kisar a cikin sura din zamu ga cewa a ciki akwai magana akan annabi isa alaihi salatu wasalam kusanta ma fi ali imran din yawa to amma kuma ba a ce mata ba suratu isa mun ga ne haka yayin muka dauki suratu nisa ba wai ta tattauna akan mas'alar mata bane kadai ba mata tunda Allah ta'ala ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa a cikin wannan cikin surar kuma kaga wannan min babi tasmiyatin juz'i bismil kulli mun gane kyau to kuma nan kuma sallah min babi tasmiyatul kulli bismil juz'i kaga an ce qasamtu salata wato anan yana nufin karatun Fatiha kenan na shi yasa zamu ga in muka yi kasa lamba 5 yace ani al-fatiha ta wahiya min iqlajil kulli wa iradatil juz'i ta'ziman baini wa baina abdi nisfaini tsakankani na da bawana gida biyu fa nisfu hali rabun nawa ne wa nisfu hali abdi rabun kuma na bawana ne wali abdi ma sa'ala bawana yana da kai dukkan abin da ya roka a cikin wannan Fatiha din wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maiki sallallahu alaihi wa sallama yace iqra'u ku karanta yaqulu al'abdu bawa yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga sarki Allah ubangijin talikai yaqulu Allahu ta'ala Allah ta'ala zai ce hamidani abdi bawana ya yabe ni wa yaqulu al'abdu bawa yana cewa arrahmanir rahim wato Allah tabaraka wa ta'ala shine arrahman mai babbar rahama wanda ta shafi wadanda suke nagari da kuma wadanda suke kishiyarsu ta shafi mutanen kirki ta shafi mutanen banza Ar-Rahim kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake da rahama ga mamiya a gobe kiyama ga bayan shi wadanda suke mu'minai wa kana bil mu'minina rahima yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana fada yana cewa asna alayya abdi bawana yayi kirari a gare ni wa yaqulu al-abdu bawa yana cewa maliki yawmiddin wato Allah tabaraka wa ta'ala shine mamallakin ranar sakamako يقول الله تعالى الله تعالى انا جو مجدني عبدي باوانا يا جرمماني يقول العبد باوا yana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa ba ma bautawa waninka wa iyyaka nasta'in kuma gare ka muke neman taimako kai kadai muke neman taimakonka ba ma neman taimako a wajen kowa bala Allah tabaraka wa ta'ala zai ce fa hadhihi baini wa baina abdi to wannan ayar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tsakankanina da bawana ne rabun ta nawa ce rabun tawa ce rabun kuma ta bawana ce saboda iyyaka na'budu wannan bangaren ibada Allah ta'ala shi kadai yake yi wa al-isti'ana kuma bawa shine yake neman taimako a wajen Allah ta'ala wali abdi ma sala Allah ta'ala zai ce bawana kuma ya tabbata a gare shi dukkan abin da ya roka duk abin da bawana ya roka dinnan zan bashi shi yaqulu al-abdu bawa yana cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki wanda yake mai kyakke siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wanda kai musu ni'ima غير المغضوب عليهم ولا الضالين ba ta farkin wanda kai fushi da su ba ba ta farkin wadanda suke batattu ba al maghdubu alaihim sunne al yahud al dalun sunne an nasara kamar yadda hadithin adi ibn hatim wanda al imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin littafin sa al jami to ma yake alaihi salatu wassalam yace da shi fa innal maghduba alaihim al yahud wan nasara dullalun ko kamar yadda ma yake alaihi salatu wassalam ya fada mun ga da kyau gashi kuma hadithin abdullahi dan umar wanda al imam al bukhari ya fitar da shi abdullahi dan umar yace anna zaid ibn amr ibn nufail kharaja ila ash-sham yas'alu an ad-dini wa yumtaghihi falaqiya 'aliman min al-yahud فساله فقال اني لعلي انا ادين دينكم فاخبرني فقال انك لا تكون على ديننا حتى تاخذ بنصيبك من غضب الله تعالى فقال زيد ما افر الا من غضب الله تعالى ولا احمل من غضب الله شيئا ابدا وانا استطيعه فهل تدلني على غيره قال ما اعلمه الا ان يكون حنيفا قال ما الحنيف قال دين ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله فخرج فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فقال انك لن تكون على ديننا حتى تاخذ بنصيبك من لعنه الله تعالى قال ما افر الا بلعنه الله تعالى ولا احمل من غضب الله ولا من لعنته شيئا ابدا وعنا استطيع فهل تدلني على غيره قال ما اعلمه الا ان يكون حنيفا قال ما الحنيف قال دين ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله فلما راى زيد قولهم في ابراهيم خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم اني اشهدك اني على دين ابراهيم حديث عبد الله بن عمر هنا cikin sahih al-bukhari زيد ابن عمرو ابن نفيل ده daga cikin al-asharat al-mubashshirun bil janna kafin wato tun a lokacin jahiliya yana kyamar addinin jahiliyanci ya fita ya tafi can sham yana neman addinin da zai bi sai ya hadu da ɗaya daga cikin manyan malaman yahudawa sai yake tambaye shi ba ni labarin addinin ku na Allah in shiga wannan addinin na ku yace to ba za ka kasance a cikin addinin mu ba har sai ka dauki kasanka na hushi na Allah ta'ala yace to ai abin da nake gujewa hushi din da Allah nake gujewa kuma ba yanda za in dauki hushi na Allah ina ji ina kallo in dauki addinin da a ciki na zai Allah ta'ala zai hushi da ni ba zan so ba ce ga ka ga mu wani addini yace to ni da addinin da na sani a duniya din nan wanda ba za ka dauki hushi na Allah ba shine addinin Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim ba Yahudi bane ba Kirista bane kamar yadda Allah ta'ala ya tabbatar a cikin Al-Qur'ani baya bauta wa kowa sai Allah ta'ala shi kadai shikenan ya fita yace nagode suka hadu da ɗaya daga cikin malaman pastor suka hadu da wani Kirista sai mai tambaya yace mishi to lalle sai har addinin mu zaka shiga to he ka riki ka sunaka na la'antar Allah ce ah ce ina ni ina la'antar Allah ce ai ba na buƙatar ta yace ba abin da nake gujewa face dai la'antar Allah ba zan dauki ba hushin Allah da la'antar Allah akwai wani addini da zaka ga mu wanda ba la'antar Allah a ciki ba hushin Allah yace to ni dai addinin da na sani a yanzu a duniya shine addinin Annabi Ibrahim in dai kana so ka wanye lafiya shi ba ba Yahude bane ba Kirista bane sannan kuma baya bauta wa kowa sai Allah ta'ala shi kadai shikenan lokacin da Zaid ibn Amr ibn Nufail yaga haka yaga maganganun waɗannan malaman guda biyu sun dace game da cewa Annabi Ibrahim addinin sa shine addini mai kyau sai ya fita yana fita sai ya ce Allah ina shaidar maka cewa ni ina kan addinin Annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam to a wato shi Zaid ibn Amr ibn Nufail shine lokacin da hadithin Nana Asma'a wanda shi ma na cikin Bukhari din wanda yake magana kan cewa ya mashara Quraysh wallahi ma minkum ahadun ala dini Ibrahim ghairi wa kana yuhil mauda يقول للرجل اذا اراد ان يقتل ابنته لا تقتلها انا اكفيكها فياخذها فاذا ترعرعت قال لابيها ان شئت خذها وان شئت كفيتك مؤنتها حديث هنا cikin sahih muslim ah sahih bukhari shi ma ngane da kyau qala allah tabaaraka wa ta'ala zai ce fa haula ila abdi wato wadannan ayoyin guda uku dukkanin su na bawa na ne wali abdi ma sala kuma dukkan abin da bawa na ya tambaya ya roka cikin wadannan jumloli na bashi su wa kana yaqul ma'iki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana fada yana cewa ma anzalallahu azza wa jalla fi taurati Allah tabaraka wa ta'ala bai saukar ba a cikin at-taura wala fil injil wala a cikin injila mithla ummil qur'ani kwatamkacin mahaifil al-qur'ani ita ce fatiha wanda hadisi ne na Abu Huraira kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi wahiya sab'ul matsani wato sune ayoyi guda bakwai wanda ake maimaita karatun su wal qur'anu al-azim da kuma al-qur'ani wanda yake mai girma alladhi utituhu wanda aka bani shi mun gane da kyau wato wannan ayar a wannan gaba din yana nuni akan halacin kace qira'atu al-qur'ana kana nufin wani kaso na al-qur'ani kaga Allah ta'ala ce wal qira'atainaka sab'an min al-matsani wal qur'an al-azim wanda as-sab'ul matsani da nasi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ana nufin yana nufin al-fatiha kamar yanda hadithin Abu Sa'id ya tabbatar wanda yana cikin sahih al-Bukhari ga kuma wannan hadithi na Abu Huraira wanda shi kuma al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi amma ba ziyadar wahiya sab'ul matsani wal qur'an al-azim mun gane da kyau inda ziyadar as-sab'ul matsani wal qur'an al-azim take tana cikin sunan an-nasa'i da kuma al-Imam al-Hakim cikin al-Musaddarak ala sahihaini wato ya kawo al-Qur'an al-Azim shi ma amma dai wal Qur'an al-Azim da as-sab'ul matsani wal Qur'an al-Azim ta tabbata cikin sahih al-Bukhari wa amara sallallahu alayhi wa sallam al-musi'a salatihi an yaqra'a biha fi salatihi maiki sallallahu alayhi wa sallam ya umarci wannan mutumin da ya muna na sallarsa an yaqra'a biha ya karanta fatiha fi salatihi a cikin sallar shi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da ya karanta ta a cikin sallar shi kamar yadda hadithin al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadithin Rifa'a ibn Rafi' az-Zuraqi Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace maiki sallallahu alaihi wasallam yace idza qumta ila as-salati fatawajjaha ila al-qiblati thumma qra bi ummi al-qur'ani wa bima sha'a Allah an taqra wato bayan ka tashi zuwa sallah ka fuskanci al-qibla sai kuma ka karanta mahaifil al-qur'ani da kuma abinda Allah ta'ala ya so wanda zaka dora akan ta kenan mun gane da kyau haka al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi wannan hadisi cikin juz'ul qira'ati khalf al-imam da sanadi wanda yake ingantacce wa qala liman lam yastati hifzaha maiki sallallahu alaihi wa sallama ya fada ga mutumin da ya kasa haddacewa fatiha yace da shi qul subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah maiki sallallahu alaihi wa sallama wato kamar yadda yake cikin sunan abi dawud da hadithin abdullah ibn abi aufa Abdullahi ibn Abi Aufa yace ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala ya rasulallahi inni la astati'u an akhudha shay'an min al-qur'an fa'allimni ma yujzi'uni minhu fa qala qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah fa qala ya rasulallahi hadha lillahi 'azza wa jalla famali qala qul allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini wato Abdullahi ibn Abi Aufa yace wani mutum ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah wannan qur'ani din na kasa rike komai a cikin sa ka karantar da ni abinda idan nayi ruko da shi ya ishe ni matsayin karatun fatiha a sallah Allah sai ya karantar da shi waɗannan kalmomi guda biyu waɗannan jumloli guda biyar yace kace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wanda kuma zamu ga sune albaqiyatus salihat kamar yadda hadithin Abu Sallam maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin musnad na al-Imam Ahmad wato ma yace alaihi salatu wassalam ya yi magana akan albaqiyatus salihat waɗannan kindede su ne sannan kuma zamu ga kalmomin nan guda hudu jumlolin nan guda hudu na subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar su ne kuma ahabbul kalam ila Allah azza wa jalla kamar yadda hadithin Jabir ibn Samura wanda yana cikin sahih Muslim da hadithin Abu Dharr wanda shi ma yana cikin sahih Muslim ya tabbatar cewa ahabbul kalam ila Allah arba'un subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sai kuma cikin albaqiyatus salihat kenan mun gane da kyau to ma yake alaihi salatu wassalam ya karantar da shi wannan bayan ya karantar da shi sai ya ce to ya rasulullah ai waɗannan dukkanin su abubuwan sun shafi Allah ta'ala subhanallah tasbihi ne nayi wa Allah alhamdulillah tasbihi ne nayi wa Allah wallahu akbar wala ilaha illa wannan duka na Allah ne to amma ni menene nawa sai manzo Allah ce to kace Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini Allah ka ji kaina ka arzuta ni ka rufa min asiri sannan kuma ka shiryar da ni ka kare ni daga dukkan matsaloli kana sai wannan mutumin falan ma qama qala hakaza bi yadihi sai rike su da hannun shi yace na gama an gama ya jinjina ce in dai wannan ne na rike su zan tafi da su manzo Allah ce amma hadha faqad mala'a yadayhi min alkhair wannan mutumin mai wayo ne ya cika hannayen shi da alkhairi shi yasa yace an gama mun gane kyau wato wannan zikiri din yana da muhimmanci bawan Allah musulmi ya yawaita yin sa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zamu ga cewa subhanallahi wa bihamdihi ta zo ta cikin hadisi da dama wanda suke magana akan muhimmancin yin subhanallahi wa bihamdihi kaga duk mutumin da zai yi subhanallahi wa bihamdihi 100 da safe 100 da yamma to zuban shi koda sun kasance gulgudan kun fatte ku a yau Allah ta'ala zai gafarta mushi sannan kuma kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Abu Hurairah wanda yana cikin sahih Muslim manzo Allah ya ce lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdal mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alayhi ba wanda zai zo shi ranar tashin alkiyama da sama da abin da bawa yazo da shi face dai mutumin da ya faɗu kwata muka can abin da wannan mutumin ya faɗa na subhanallahi wa bihamdi ko ya kare akan haka sannan kuma gashi kamar da muka faɗa sune ahabbul kalami illahi azza wajalla idan Allah ta'ala bai baka haddan alqur'ani ba ko ma ka haddace qur'ani din ka karanta ka gaji kana so kuma ka samu wani nishadi saboda dan adam wani lokaci idan yana karanta bangare ɗaya za ka ga ya gaji yana karatu to idan ya gaji irin yanda magabata suke in suna karatun fiqhu suka gaji to ba wata suke to a kwanta a huta ba sai su dauko karatun hadisi saboda a lokacin sabo ne in sai gaji a cikin shi su dauko karatun qur'ani in sai gaji a cikin shi su dauko wani bangaren saboda wannan shi zai sa lokacin da ka kosa da karatun wannan bangaren in ka dauki wannan sai ka ji kaman sabo ne shi kuma mun gane da kyau to haka ya kamata mu kasance subhanallahi wa bihamdi kana saman moto kana tafiya a kafa kana zaune wato zaka yi ta cika sikelinka kamar yadda kuma Allah ya ce subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina samawati wal ard kamar yadda yake cikin hadisin Abu Malik al-Ash'ari wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi to sai mu kula da kyau wa qala lil musii salatihi ma yaki sallallahu alaihi wasallama ya fada ga mutumin da ya muna na sallarsa wato shine Khalad ibn Rafi'in kamar yadda mun karanta tun karatun mu na farko na Istiqbalul Ka'aba ko mun yi magana akan shi Khalad ibn Rafi'in to ma yake alayhi salatu wassalam ya ce na shi fa in kana ma'aka Qur'an idan a tare da kai ka haddace wani kaso na Qur'ani faqra bihi to sai ka karanta wa illa idan kuma baka haddace Qur'ani ba babu wani kaso na Qur'ani a tattare da kai fahmadillah ka yabi Allah ka ce alhamdulillahi wa kabbirhu ka girmama Allah ka ce Allahu akbar wa hallilhu ka kadaita Allah ta'ala ka ce la ilaha illallah mun ga ne ke wannan hadisi Rifa'a ibn Rafi'in az-Zuraqi ya rawaito shi cikin sahabbai na mayaki al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi cikin malaman da suka fitar da wannan hadisi to ina ga nan ya kamata a ce mun kwana insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi da kan naskhul qira'ati wa ra'al imam fil jahiliyya abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik